As 22nd of September 2017, the Nigerian Center for Disease Control received a report of a suspected case of monkeypox virus disease.
Daga ranar 22 ga watan jiya muka samu labarin bullar cutar kyandaburi daga jihar Bayelsa, inda zuwa 13 ga watan nan muka tabbatar da kamuwar mutum 7 da wannan cutar mai haifar da manyan kuraje. Ministan Lafiya na Najeriya Dr. Isaac Adewale ke karin bayani kan annobar cutar da zuwa yanzu ake fassara ta da kyandaburi, wacce ta haifar da tsoro a biranen Najeriya musamman inda ake mu'amala da naman buri.
We have received laboratory confirmation for monkeypox virus from 3 of these cases from the WHO regional laboratory in Dakar, Senegal.
Ministan ya ce tuni aka tura kwayar cutar zuwa ɗakin bincike a Dakar din ƙasar Senegal, inda aka tabbatar da 3 daga cikin binciken da cewa lalle cutar ce. Bayan haka an samu labarin bullar cutar 43 daga jihohi 8 da suka hada da Akwa Ibom, Cross River, Ekiti, Rivers, Enugu, Lagos, Nasarawa da Birnin Tarayya.
We should reassure the Nigerian nation that monkeypox virus infection is not a death sentence.
Ministan ya kawar da fargabar 'yan Najeriya kan cewa ciwon ba lasisin mutuwa bane, kuma gwamnati ta dau matakan yi wa waɗanda suka samu larurar magani ba tare da ware su ko yi musu wariya ba. Hakanan babban daraktan cibiyar yaki da cututtuka ta Najeriya Dr. Chikwe ya nana ta buƙatar korafar gaba a tsakanin al'umma kan cutar.
All suspected cases that have been reported to date are doing well clinically. We haven't recorded any deaths and all the cases still being managed are all doing well.
Tuni muka yi wa waɗanda suka samu cutar magani, kuma kazalika ba mu samu mutuwar koda mutum ɗaya ba. An samu irin wannan fargaba a lokacin da aka samu bullar cutar Ebola da wani mutumin ƙasar Liberia ya shigo da ita Najeriya. Sale Shehu Ashaka, Murya Amurka, Abuja, Najeriya.